Allah Allah ne shiga dakin sai kan yi kwana biyu sauran kuma matan sai kan musu wato kwana daya Allah ya ce kana lahu aliman halima ubangiji ya tabbata wato haliman wato alima masani ne halima kuma mai hakuri ne gaban yi wato bayan sa hukuma a lokacin da suka yi masa laifi la yahil la tahilu laka ko
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا وأعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
نعم وبنجز يكي تيوى واتو la tahillu laka nisa'u min ba'd cewa ba wata matar yanzu kuma da ta halatta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato bayan waɗannan wato matan sa guda tara wanda ubangiji ya zaba masa tunda sun zaba Allah da manzo wato kuma sun zaba wato ci gaba da zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma yace to shi kuma ubangiji sai yace to kai kuma ka takaita akan waɗannan mata wato bai halatta kuma ka auri wata mata ka dora a kansu ba wala an tubaddala bihinna min azwajin sannan ba za ka sanya waɗansu mata da waɗannan matan ba ma'ana ka sake su ko ka saki wasu daga cikinsu ka auri waɗansu matan Allah ya ce ka takaita a kansu walau ajabaka huznuhunna ko da wanda za ka aura din wato kyansu da halayensu ya ƙayatar da kai illa ma malakar yaminuka abinda aka baka dama shine abinda daman ka yi mallaka ne daga bayi bayi kan sun halatta a gare ka bayan nan manzo Allah sam ya mallaki Mariya wato har ma ya haifi Ibrahim al-Mu'azzam da ita sannan kuma wato Ibrahim din ya rasu wato tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita Mariya wato ya same ta ne daga kyautar da shi wato makaukis ya bashi sarkin wato kibdawa wato shi makaukis ya bashi wannan kyautar wannan baiwa a lokacin da manzo Allah sun ya aika masa wato dan sako ya kira shi zuwa musulunci malam yace wato shi makaukis shine shugaban Alexandria kasar da ake ce mata Alexandria yanzu Misra ne asalin yankin Misra ne to amma gidan sarautar anan Alexandria din yake saboda haka manzon Allah sai ya aika masa Hatib bin Abi Balta'ata akan yaje ya kira shi zuwa ga musulunci manzon Allah ya bashi wasika akan yaje ya kira shi zuwa ga addinin musulunci mai sawi ya kawo sigar yadda wasikar take yace sigar wasikar shine manzon Allah ya ce masa bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila al-Muqawqis azim al-Qibt takarda ce daga Muhammadu dan Abdullahi zuwa ga wato sarkin Misra shine Makaukis yace salamun ala man taba al huda aminci ya tabbata kan wanda ya bi shari'a yace amma ba'du bayan salsala da hamdala faini aduka bidayatul islam ina kiranka ina maka kira wato ina maka da'awa da irin da'awar musulunci ma'ana ina kiranka ka zo ka shiga addinin musulunci yace masa aslim taslim ka musulunta wato sai ka kubuta aslim yutikallahu ajraka marratayn da yake kirista ne yace masa ka musulunta Allah zai baka lada kashi biyu ladan ka na aiki da littafin linjila sannan kuma da musulunci ya bayyana kuma duka zo kai imani da annabi sallallahu kuma kai aiki da littafin alqur'ani to kai kai aikin littattafe guda biyu Allah zai baka ladan ka kashi biyu manzon Allah ya ce masa a wannan wasika din fa'inta wallaita amma in ka juya baya fa'inna ma alayka ismul qibt to duk zunubin qibtawa kuma za a jibga maka domin kai ne shugaban su ta yadda in ka musulunta to za su yi maka biyayya to shine wannan ita ce wasiƙa wato yace a wasiƙar waya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum Allah na abudu illa Allah sa masayan alqur'ani ayar da Allah yace ya kirawo ahlul kitabi yahudu da nasara wato su zo zuwa ga kalmar kade ta Allah tunda su mutanen littafi ne wato suna da'awar su ma suna bautawa Allah da littafin sama duk da yake an gurbata littattafan amma tunda suna da'awa su ma littafin sama ne a hannunsu kuma Allah ya saukar ne ma manzon da aka aika shi gurin su to su zo su hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato su bi wato sabon annabin da ya bayyana da kuma sabon littafi wato wanda yake kira su zuwa kada ta Allah har zuwa ƙarshen aya to falamma ja'a hatib bil kitabi ila muqawqis anje mai riwaya hadisi yace lokacin da hatib bin abi balta yazo wato gurin muqawqis sarkin kiftawa da wannan wasika ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajadahu fil iskandariya sai ya same shi a iskandariya nan herkwatar nasu wato falafahu ilaihi ya bashi wasika faqara'ahu kuma ya karanta wasika suma ja'alahu fi haqqiman wato man aja wakatama alaihi wa dafa'ahu ila jariyati da ya karanta sai ya nemi sakataren sai ya bashi yace aje ai failin wannan wasika aje a ajiye ta wato inda ake ajewa aka bawa wato masanja ya kai wato inda za a je ajiye wannan wasika da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sannan kuma shi kuma ya rubuta reply ya sake rubuta takarda akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mallam yace su makataba jawabu fi kitabi sannan shi ma ya rubuta wato wasika domin ya ba wa manzon Allah amsa bisa wasikar da ya aika masa ne musulunta suratu suratul wasika da shi kuma makauki sai ya rubuta ita ne take cewa bismillahir rahmanir rahim ali muhammadin li muhammad bin abdullahi min al muqawqis tunda shi manzo Allah ya rubuta masa min muhammad bin abdullah takarda daga muhammad dan abdullahi shi kuma sai ya rubuta takarda zuwa ga muhammadu daga muqawqis wato zuwa ga muhammad dan abdullah daga muqawqis azim al kibt wato shugaban kiftawa yace salamu alaikum amma ba abu da yake ba za mu mamakin sallama sa ba tunda ai kirista ne yana da littafin injila a hannunsa yace amma ba abu wato bayan gaisuwa faqarqaratu kitabaka haqiqa na karanta wasiƙarka wa fahimtu ma zikirta fihi na kuma fahimci duk abin da ka ambata a wasiƙarka wa ma tad'u ilayhi da ma abin da kake kira na zuwa gare shi wa alimtu anna nabiyana anna nabiyan qalbakiya yace amma fa ni na sani cewa annabin da ake tsammanin zai zo fa bai iso ba tukunna qalbakiya ya wanzu annabin da ake tsammanin zuwansa haqiqa ni na san ya wanzu wato saboda abin da na karanta a cikin littafin injila nana yake masa annabin da ake sauraron sa din ya bayyana sai yace wa ma kuntu azunnu illa annahu yakhruju bisham sai yace amma mu abinda mu muke zato kamar da muka fahimci ayoyi a cikin littafin injila cewa annabin nan ba a makka zai fito ba annabin zai fito wato a sham ne zai fito ba a makka ba yace wato annabin zai fito a sham ne yace wa kada akaramtu rasulaka amma duk da haka ni na girmama dan aikenka da kai ka sani na girmama dan aikenka ma'ana na karbe shanu biyu kuma na karrama shi amma dai annabin da ya fito dinnan a wajen sham muke tsammanin muji duriyar sa yace ai fa innahu qad dafa'a lahu 100 dinarin wa 50 thawabin aka ce ya hadawa shi Hatib bin Abi Balta'ata wato da kaya ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dirhami 100 dinare 100 da manyan tufafi guda 5 sannan ya aika masa bijariyatai ne lahuma makanin fi qibd azim ya bashi bayi kuyangi guda 2 wayannan kuyangi kuma a cikin qibdawa suna da matsayi mai girman gaske aiwa huma mariyatu wa sirin ya bashi mariya da sirin bayi ne guda 2 kuma manya ne wa 20 thawban min qabati misra ya bashi kuma tufafi irin sakar misrawa wato guda 20 sannan ya bashi turare da turaren wuta da laƙumi da kuma wato turaren misk duk ya hada masa tare kuma da bashi wato zinariya mai nauyin wato gram 2000 sannan ya bashi kore wato da kofuna na gilas da kuma wato kore na cin abinci irin tangaran din na mai murafi ya bayar wato na gilas ya bayar da kuma wato alfadara wanda manzon Allah bai hau ya dauka ya bashi da wayannan kuyangi guda biyu da kuma bayi wanda aka saka wannan kaya din duk aka tafi da wannan kayan aka yi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga wannan kyauta a yace wannan me dalilin da yasa ko da yake a wasikarsa bai faɗi wasu munanan maganganu ba yayi magana ta ladabi bayan ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bashi amsa yayi bayani mai na fahimta sai sai amma mu muna zato annabin nan zai fito a Sham ne kaga na farko bai ce masa ba kai bane bai karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai faɗi mummunar magana ba amma sai ya faɗi shi abin da ya fahimta sai ya faɗi abin da ya fahimta cewa su suna tsammani annabin nan wato zai bayyana a Sham duk da cewa bai ce ya musulunta ba bai kuma ce wato zai zo ya musulunta ba to shine wato wannan ita ce Mariya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da ita daki kuma ta haifa masa wato da Ibrahim al-Mu'azzam shine a malam yake cewa sai Ubangiji ya ce wala anta baddala bihinna min adwajin Allah bai yadda ka musanya matan nan naka da wadansu mata ba walau a ajabaka husnuhunna koda wanda zaka auran kansu ya kayatar da kai illa ma malakal yaminuka sai dai an baka dama don gane da bayi wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah madaukakin sarki ya kasance mai kiyo ne wato a bisa dukan komai na
ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu bi buyutin nabi illa an yuzana lakum ila da'amin ghayra nazirina ilayhi walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza da'imtum fantashiru fala mustanisina li hadith inna zalikum kana yuzun nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum adharu li qulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima
na'am ubangiji subhanahu wataala ya takaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kara wani aure akan matan sannan guda tara ba wadannan mata guda tara sune suke daidai da mace hudu na namiji wato karkashin wannan al'umma al'umma sa an takaita musu auren mata daddaya zuwa hudu amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma an takaita masa auren wato mata tara jimillar matan da ya aura 11 ne amma waɗanda ya rasu ya bar su wato guda tara ne wato kamar yadda wato ya tabbata a cikin hadisai wato ingantattu ubangiji kuma ya takaita wa annabinsa iya su zai zauna da su wato sakamakon su matan sun zaɓi Allah da manzo akan wancan zaɓin da ubangiji ya ba su waɗannan guda tara sun zauna tare da manzon Allah har manzon Allah ya rasu waye wafati ya basu akwai nana Aisha binta Abubakar Siddiq wato yar babban sahabinsa Abubakar Siddiq akwai Hafsatu binti Umar bin Khattab wato Hafsa wato yar sahabinsa Umar bin Khattab sannan akwai Ummu Habiba binti Abu Sufyan Ummu Habiba yar Abu Sufyan sannan akwai Saudatu bintu Zam'a akwai Ummu Salma binti Abi Umayya akwai Safiyatu binti Huyay akwai Maimunatu binti al-Haris al-Hilaliya akwai Zainab binti Jashin akwai Juwairiya binti al-Haris al-Mustalikiya wanda aka same ta daga Bani Mustalikin din nan wannan baiwa da yan tata ya musanya ta a wani daga cikin sahabbansa wanda ta fada a rabansa sannan kuma yan tata kuma ya aure ta wayannan sune Allah madaukakin sarki yace manzon Allah kada ya auri wata mata akan su, sannan kuma wato kada ya ce zai canza ma. To Ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu, wato ya kuma su imani, la talqulu buyutan nabiyyi, Allah ya hana ce kada ku shiga gidan annabi, illa an yu'zana lakum, sai an muku idanin shiga. Wato wannan kamar an saukar da wato mataki ne na farko na saukar da ayan hijabi, dan dadin ana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a jira dafuwar abinci, idan za a je dama kafin abincin ya dahu suna zaune a gidan har a dafa abincin, in an ci kuma du wani lokacin sai a kama hira ba za a fita da wuri ba. To manzo Allah kuma yana jin kunya, bako ya zo gurin ka a kai ka ce tafi ransa ya so, su ba zai ji dadi ba, manzo Allah ba zai iya koran su ya ce su tafi ba, domin sun shiga addinin nan, wani ya bar dukiyarsa saboda musulunci, wani ya bar ƴan uwansa da danginsa da iyalansa saboda musulunci, wani ya bar garinsu inda ya saba bai san kowa ba sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke zaune, kuma kullun suna zaune, musamman ma wato ashabu suffa, wato ahlu suffa waɗanda suke zaune cikin rumfa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu kasuwa, babu noma, babu kiwo, babu komai, suna zaune sai dai karatun alqur'ani sai zuwa jihadi. To kaga irin wannan dole manzon Allah wato zai ke jan su a jikinsa, yake jan su a jikinsa, yana kwantar musu da hankali, da Allah madaukakin sarki yake ce masa, walau kunta fazzan galizar qalbi, da kai kana da bushasshiyar zuciya, kana da tsanani a wajen mu'amala, lan faddo min hauli, da mutanen nan sun baje sun barka. Allah ce fafu an, to ka rika tausaya musu. Yawwa, saboda haka manzo Allah yana hakuri da zama da su. Har yanzu Allah madaukakin yake ce masa, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha, ka hakurtar da ranka, zama da talakawan sahabban nan waɗanda wato suka suke kiran Ubangiji safiya da malice, suna bautar Ubangiji safiya da malice, babu abin da suke bukata na jin dadin duniya sai neman yardar Allah. To saboda haka manzo Allah haka yake zaune da su. Amma kuma zama a gidan nasa kafin abinci ya nuna, yana takura masa, ya takurawa matansa, tunda yana takaita zirga-zirgar matan a cikin gida. Sannan na biyu kuma, bayan an ci abincin akan zauna a hira, shi kuma manzo Allah sallam mutum ne wanda kusan kullum baya rabuwa da mala'iku. To zama ana hira din kuma sai zama yana cutar da shi, to shi yasa sai Allah ya fada sai ya kira wato mu'minai, yace ya kuma su imani, la tarqulu buyutan nabiyyi, tun a matakin farko ma kar ku shiga gidan annabi, illa an yu'zana lakum, sai amma ku idan sai an ce to ku iso abinci ya dahu. To kaga tunda aka samu wannan dokar, to shikenan manzo Allah sai ya samu hutu, kuma iyalansa su ma suka samu nutsuwa wato a cikin gidan. Saboda haka wannan zai karantar da mu wato ladabi na ziyara, koda mutum wato ya buƙaci ziyarar ka, ya kamata ya zama cikin hikimomi, ka riƙa lura wani lokaci ne zaka je ba za ka na takura masa ba, wani lokaci ne zaka je ba za ku takura masa wato da shi da iyalansa ba. Saboda haka Allah ya hana su zuwa sai in an kira su. Yawwa, Allah ya ce wato illa an yu'zana lakum, sai an muku izini da shiga wato ila ta'ami, wato zuwa ga cin abinci, ma'ana sai an gayyace ku zo a ci abinci tukun ku shiga. Allah sai ga nazirina inahu, a ba ku je ku zauna kuna jiran nunar abincin ba, ba za ku je ku zauna ku jira nunan abincin ba. Allah yake cewa walakin idza du'itum farkulu, amma in an ce muku ku zo an sauke abinci, farkulu to ku je ku, fa idza ta'imtum, in kuma kuka ci abinci, fantashiru to kowa tashi ya tafi abinsa, wala musta'anisina li hadisin, kada ku zauna kuna hira a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, wato kada ku zauna musta'anisina kuna ɗebe wa junan ku kewa wato li hadisin, wato kuna hira shashan ku da shashe, inna zalikum, zama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan an ci abinci ana hira, ko kuma a'a, inna zalikum, zuwan ku da kuke kafin da huwar abinci da kuma bayan an ci abinci ku zauna ku jira, ai ku hira, Allah ya ce kana yuzin nabiyya, yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam, baya jin dadi, fa yasahayi minkum, amma manzo Allah kuma yana jin kunyar ku, yace ku tafi ku fita, wato yana jin kunyar ku akan ya fitar da ku, wallahu la yastahayi min alhaqi, amma Allah baya jin kunyar fadan gaskiya, Allah bai ya jin kunyar fadan gaskiya shine an yukuri jakun a wato Allah zai gaya muku ku fita in bukatar fita tayi kuma in bukatar shiga tayi aka kira ku to kuma sai ku shiga shine la ya taruku bayanahu Allah bai ya barin bayanin abin da ya dace wato ayuwa bai bayanin sa Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna hakana in kuna da wasu bukata za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na bukata ku za ku nemi allura ne ko zare ko masalla ko fil ko za ku karbi wani abin da za ku yi amfani da shi ko kum ko reza Allah yake cewa wato wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambaye su wani abin amfani za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin amfani Allah ya ce fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaya ta bayan danga kar mutum ya kutsa gidan ya ce akwai reza ne a bani akwai allura ne a bani akwai masalla zan fidda zan matsefata zan fidda kaya a bani a'a fas'aluhunna min wara'i hijabi ku ce assalamu alaikum ina so a ce makamin da aran masalla ko a ce makamin da aran reza ko a ce makamin da aran fil ko kuma a ce makamin da aran allura da zare zan dinke rigata min wara'i hijabin ta bayan danga su kuma in akwai sai a aiko yaro ya zo ya kawo domin a tsare mutuncin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zalikum ku dabi'antu da wannan dabi'a wato atharu liqulubikum shi yafi tsarki kuma a zakatan ku sahabban manzon Allah din wa qulubihinna shi kuma yafi tsarki a zakatan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato min alkawatiril muriba saboda hatsari da wato shedan zai iya jefa maka na kokonto a cikin zuciyarka mutum ya halaka domin mutum da ya dirsa wani abu wato akan mahaifiyarsa da ta haife shi ai ya halaka balle matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah yayi haka ne yace ataharu liqulubikum ku zauna cikin wannan shamakin shi yafi kuma a zakatan ku wato sahabban manzon Allah wa qulubihim kuma shi yafi a zakatan wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam din wa qulubihinna shi yafi kuma wato tsarki a zakatan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana lakum an tuzu rasulullahi bai dace ku sahabban manzon Allah wato ku cutar da manzon Allah ba bai dace wani daga cikin al'umman nan ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato bi shay'in da kowanne irin abu duk abin da yake wato cutarwa ne wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata musulmi da yake da awar musulmi ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yasa Allah ya ce ma kana lakum bai dace gare ku ya ku mu'minai an tuzu rasulullahi ku cutar da manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai kuma dace wato ku auri matansa sallallahu alaihi wasallam bayan sa ba har abada inna zalikum kana indallahi azima da'awar auren matan annabi sallallahu alaihi wasallam mumuniyar musiba ne mumuniyar wato zunubi ne mai girman gaske a wajen Allah subhanahu wataala bai dace mutum musulmi ya da'awa ba ma zan sani zai aikata ba yayi da'awa ma haka din ma yace inna zalikum kana indallahi azima wannan zunubi ne zamban azima zunubi ne mai girma a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala duk wannan daraja Allah ya yi matan ma'aiki ne da suka zabi Allah wato da manzansa sai Allah kuma to sai ya musu daraja wato sai ya girmama su sama da wato matan ta da kai gaba daya tubdu shay'an
nawtubuhu wa inna Allaha kana bi kulli shay'in alima la junaha alayhinna fi aba'ihinna wa la
ya ce in tubdu shay'an yanzu dai Allah ya hana ku Allah ya hana ku ku shiga gidan manzon Allah ka dan jiran abinci in ba ya dafa an kira ku ba sannan Allah ya hana ku in an gayyace kun je kun ci abincin ku zauna kuna hira Allah ya hana ku sannan har yanzu Allah ya hana ku shiga gidan manzon Allah ha kurin dan neman wani abu da nabiyan bukatan ku. Allah ya ce muku in an kira ku abinci ya dahu ku shiga, in kun ci ku fita, in za ku nemi wani abu a gidan wato ku nema ta bayan hijabi, ku aika karamin yaro wato ko karamar yarinya ko ku daga murya ku sallama ku ce a taimaka mana da bokiti za mu yi wanka, ko a taimaka mana da buta ko allura ko wani abin bukata. Allah ya ce ku tambaya, in za ku tambaya ta bayan hijabi. Sannan kuma Allah ya ja kunne wato saboda duk wani abin da zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mumini ya kauce masa. Yake cewa ma kana lakum, bai dace gare ku ba an tuzo rasulullahi ku cutar da manzon Allah, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi, ko wani ku ya da'awar zai auri wata mata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam har abada. Inna zalikum kana inda Allahi azima, wannan a wajen Allah mummunan zunubi ne. To da Ubangiji ya faɗi wannan magana, sai Allah ya ce in tubudu shay'an, in kun bayyana wani abu daga cikin abin da aka hana ku, aw tukfuhu, ko kuka boye cikin abin da Allah hana ku musamman game da wato auren su, fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima, Allah ta ya sani, domin ya alamu kai na til ayun wa ma tukfi sudur, Allah ya san satar gani da mutum zai, ya san abin da mutum ya boye a cikin kirjin sa. Saboda haka Allah ya ce in kun bayyana ma Allah ya sani, in kun boye ma Allah ya sani, fa yujajikum alaykum, Allah zai kowa hisabi sakamako da abin da mutum ya aikata. Allah ya ce la junaha alayhinna, da aka hana kowa shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce la junaha alayhinna fi abaihinna, amma babu laifi iyayensu in suka zo su shiga kansu. Sayyidina Abubakar babu laifi in yazo shiga gidan manzon Allah gurin nana Aisha. Sayyidina Umar babu laifi in yazo shiga gidan manzon Allah gurin nana Hafsatu. La junaha alayhinna fi abaihinna, babu laifi iyayensu iyayensu da suka haife su namiji ne ko mace su shiga wato kan yarsu. Wala abna'ihinna, haka na ba laifi, wala junaha kenan, shikenan wala junaha wato alaina fi abna'ihinna kenan, babu laifi ga mace wadda take danta in yazo ya shiga gunta. A cikin matan da manzo Allah ya aura zawarawa, inda wadda take da da danta zai iya zuwa wato gurinta. Wala ikhwanihinna, babu laifi yan uwansu wan mace ko kaninta, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uba uwa ɗaya, ba laifi ya shiga kanta. Wala abna'ikiwanihinna, babu laifi ƴaƴan ƴan uwansu su shiga kansu. Wala abna'i akawatihinna, babu laifi ƴaƴan ƴan uwansu mata, su ƴaƴan maza, ƴaƴan ƴan uwansu mata su shiga wato kansu. Wala nisa'ihinna, babu laifi mata ƴan uwansu a wajen halitta su shiga gunsu. Wala ma malakat aymanuhunna, babu laifi bayinsu, bayinsu waɗanda su suka mallaka wato su shiga kansu, maza ne ko mata, minal ima'i wal abidi, wato su shiga kansu wato an yarau hunna su gansu, wa yukallimuna hunna su yi musu magana, min gairi hijabi, ba tare hijabi ba. Waɗannan za su iya shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma za su iya shiga gidan kowane ɗaya daga cikinmu. Mahaifinka zai shiga gidanka ya ga matarka, mahaifinka ne, ko ita mahaifinta zai iya shiga kanta. Haka kuma ɗanta na cikinta in ba zaura ne ka aura, ko kuma inda ita kuka haife ɗan ma, ko da ya balaga zai iya shiga gidan ya kalle ta, ya yi magana da ita. Haka na ƴaƴan yarta ko ƙanwarta za su iya shiga kanta. Haka na wato ƴaƴan ƴan uwansu mata za su shiga kansu. Haka na ƴan uwan nasu ma, wanta ko ƙaninta, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma wato uwa ɗaya, za su shiga wato kansu. Haka na mata za su shiga kan mata. Haka na kuma bayi, bawanta ita matar taka, namiji ne ko mace, zai shiga kanta kuma zai ganta kuma zai magana da ita, in dai bawanta ne. Amma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta cewa idan matan kafire ne za su shiga gurin matan musulmi, to waɗannan matan lallai ana so su gansu a cikin wato sitira. Duk da waɗansu malaman sun ce in ahalul kitabi ne, ba yahudiya ce ko ba nasariya, za su iya shiga kamar da musulma za ta shiga, amma ba majusiya dole ne ita kuma za ta shiga wato ta samu mace a cikin wato hijabi.
dole ta same ta a cikin wato hijabi saboda haka amma idan matan musulmi ne to za su iya samu su koda sun sauke hijabin su koda sun sauke hijabin su amma idan arni ya ce za ta shiga gidanka a ya kamata ya zama matarka tana cikin wato shiga mai kyau shiga mai kyau ba shiga na sakewa kamar za ta zauna da ƴar uwarta mace musulma ba to ubangiji yake cewa wattaqina Allah wato ku ji tsoron Allah wato cikin abin da Allah madaukakin sarki ya muku umarni da shi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah fa yana kallon komi la yafa alai shay'un babu abin da yake goyawa Allah abin a kasa yake ko a sama babu abin da yake goyawa Allah saboda haka Allah yana kallon komi yana kuma shaida akan komi idan kun yi biyayya cikin umarnin Allah Allah yana kallo kuma Allah yana shaida in ma kun saba umarnin Allah Allah yana kallo kuma Allah yana shaida kuma Allah zai sakanta kowa da abin da ya aikata inna Allah
inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima
na'am a ubangiji yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi tabbas ubangiji wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah ya ce tabbas Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan kenan da musulmi ya ji in yayi rawa salati wa manzon Allah ma to ya sani Allah da mala'iku suna masa Allah ya ce saboda haka ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku mika masa wuya mikawa ai kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu
innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la anakumullahu fi dunya wa la akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina
innal
ladina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bi ghairi ma katasabu faghadita amaluhum tanan wa ithman
Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi tabbas Allah da manzansa an tabbas Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani sallu alaihi kuma ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku mika masa wuya wato mikawa malam yake cewa da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi ya kuma su imani ku yi masa salati kamar yake cewa da farko tukun falin ubangiji inna lahu malaikatu salluna ala nabi yace wannan aya tana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai wato da suke nuna wato saukar rahama dimin da'imin akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan aya har yanzu tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi mafifici wanda yafi kowa cikin halitta da ubangiji yayi kowace irin halitta Allah madaukakin sarki ya nuna wannan aya cewa manzon Allah shine afdalul khalqi alal itlaqi manzon Allah yafi kowa yafi komai falala a wajen Allah yake izis salatu minallahi ala nabihi domin yin salati daga Allah akan annabinsa rahamatuhu maqrunatun bitazim wannan ya nuna jin kai da tausayi wanda aka hada shi da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam dan sai da ubangiji da zai fada ya kawo jumlar tawkidi jumlar inna yace inna Allah tabbas Allah sai da yace tabbas ubangiji yana salati da mala'ikunsa suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin kai mai sauraro ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ba karami bane sannan kuma kasan wato ya cancanci dukkan girmamawa manzon Allah ya cancanta tunda Allah madaukakin sarki da kansa jalla jalaluhu ya girmama manzon Allah ya bashi matsayi wanda yake sama da matsayin kowa sama da matsayin komi a wajen daraja sannan wannan aya har yanzu zata nuna maka cewa Allah bai duk da cewa Allah madaukakin sarki ya girma da yawa ya girmama da yawa daga cikin annabawa musamman manzanni ulul azmi musamman irin sa annabi Ibrahim Allah ya girmama su amma in ka auna da abin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga tsakanin su ai baunin ba'idu tsakanin akwai nisa akwai tazara mai girma tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim duk da yana ce masa babana saboda girmamawa amma tsakanin su akwai nisa mai yawan gaske dan Allah ce masa yake yi a cikin wata sura huwallazi yusalli alaikum ubangiji shine wanda yake muku salati wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa liyukhrijakum min az-zulumati ila nur wato don ya fitar da ku daga cikin duhun dufai wato da haske wannan har ma ya shafi al'ummarsa har ma ya shafi al'ummarsa saboda haka wannan zai nuna maka wato girman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya an nuna mana cewa mala'iku suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati gaba ɗayan su to su salatin da mala'iku za su yi wa manzon Allah addu'a ne suke yi wa manzon Allah da abin da ya dace da shi shine wato rahama wanda take haɗe wato da girmamawa to wannan zai nuna maka rahamar ubangiji wato wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tayal wace shi a cikin komi to kenan duk wani wanda yayi wa salati wa manzon Allah ya ma salati ne fa wato bayan salatin Allah da na mala'iku saboda haka wannan wato sai ya nuna maka ƙarin girman daraja wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ba zai rabauta ba wato sai in yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato salati ubangiji yace Allah yace sallu alaihi ya kira mu'mini cewa su yi masa salati malam yace wato ud'uhu bima yaliqu rabbihi ma'ana ku yi masa salati ma'ana ku yi masa addu'a da abin da ya dace da shi malam yace hikimar salatin mala'iku da mu'minai da suke yi akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tasharifan saboda girmamawa ne a saboda wato neman girman su ne neman daukaka ne a gare su idan kai wa manzon Allah salati wannan akan ka karo ka nema wa daukaka domin ake ba salati kai masa roƙon Allah kai yi masa salati ko ai cewa kai Allahumma salli ala Muhammadin ubangiji kai salati wa annabi Muhammadu ai ba kai masa salatin ba kai addu'a kai cewa Allah ya yi masa salati kai ka ce wato kamar kai kana cewa kai a matsayinka na bawan ubangiji walakancaccen bawa bakka da wasu kalmomi zababbu wanda za ka yi wa manzon Allah salati da ya dace da shi wanda Allah da kansa ya riga ya masa salati saboda haka sai ka ƙara roƙon Allah ya ƙara masa salati shi yasa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ina ga mun gane ko yawa addu'a roƙon Allah kai ya masa salati bayan dama Allah ya ce ya masa sai ka ƙara roƙo Allah da ya masa salati saboda akai baka da wasu kalmomi wanda za ka yi manzon Allah salati wato ko addu'a wanda yake wanda za ta wato za ta mai irin gurbin addu'a da Allah ya masa Allah ya riga ya masa saboda haka sai ka ƙara roƙon Allah akan wato Allah ya ƙara masa saboda haka kenan kai ashe daukaka kai wa kanka ai haka manzon Allah ya faɗa hadisi yace man salla alayya salatan sallallahu biha ashara duk wanda ya min salati daya Allah kuma zai masa goma kaga kenan ashe yanzu kai riba kace yawa kai riba kace kai yanzu gobarar titi ne kai daya ma Allah ka roƙa ya masa kuma Allah ya hada da kai kuma ya maka goma saboda kurin ka roƙi Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a gurin ubangijinsa malam yake cewa mutum da mala'ika mala'iku da mu'minai wato suka sun yi salati wa manzon Allah saboda neman daukaka ne a gare su yace hai su iktabu billahi fi mutalaqi salati domin sun yi koyi da Allah wato a wajen yin salatin nan wa izhal ta'zimi sallallahu kuma sun bayyana girma da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malam yace wato kamar mukafa'a ne na wasu daga cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa li'annahu alwasitatul uzma fi kulli ni'matin wasala lahum domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasida babbar wasida wanda take tsakaninmu da ubangijinmu shi yazo mana da alqur'ani shi yazo mana da shari'a shi yazo mana da duk abin da wato ya daidaita mana rayuwarmu a duniya kuma insha Allah za mu je mu shiga rayuwa yadda jiya a lahira wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga kenan ashe yana da haƙi akan mu, ai yana da haƙi shi ma da kansa yake cewa duk wanda ya maka abin da ya kyautata maka kai ma karama masa. Man sana alakumul ma'ruf kafi'uhu, wanda duk ya muku abin da yake na kyautatawa kuma ku saka masa. Har ma a hadisin karshen sai yake cewa idan ka rasa abin da zaka saka ma mutumin da ya kyautata maka, to kai masa addu'a ta alkhairi, kai ta masa addu'a har sai ka ji a ranka cewa to ka saka masa. To balle kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo maka da shari'a yazo maka da addinin musulunci, malam yake cewa wa haqqun, kuma tabbatacce ne alaman wasallahu ni'matun min shakhsin an yukafi'uhu, kuma lalle abu ne wanda yake tabbatacce da ya dace ga duk mutumin da ya sadar da kai zuwa ga wata ni'ima, kai kuma karama masa, balle kuma ni'imar musulunci wanda yake babu wata ni'imar da ta kusa da ita. Malam yace fa salatu jami'il khalqi alai, dukkan salatin da duk halitta za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukafa'atun li ba'dhi ma yajibu alaihim min huquqihi, wannan mukafa'a ne kamar biyan bashi ne wato na abin da ya wajaba akan wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam don gani da haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Malai yace in kulta, in kace inna salatuhum talabun min Allah an yusalli alaihi, ai salatin da su al'umma za su yi addu'a suke suna roƙon Allah yayi salatin, ba su suka yi salatin ba, a roƙon Allah suka yayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati, wa huwa wato musallin alaihi mutlaqan, wato gashi kuma su din ko su nema Allah yayi salatin ko kar su nema Allah yayi, a tun da Allah shi ya fara fada dama cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah yayi wa manzon Allah salati da shi da mala'ikunsa, sannan sai ya umurci al'ummar annabin kuma shine bayan Allah din su kuma su ma su yi wa manzon Allah din salati. Sai malam yake cewa to idan yanzu misalin aka ce kai in zaka salatin ma ai addu'a zaka ka roki Allah yayi wa manzon Allah din salati, wanda kuma roƙon da zaka yi kafin ka roƙon ma Allah ya riga yayi, yace to in mutun yayi wannan tunanin sai a bashi amsa da cewa bi annal khalqa, cewa su bayi wato lamma kanu ajizina an mukafa'ati salasan, tunda suka zama wato dukkan halitta da Allah ya aiko musu manzon Allah, tunda suka gajiya wajen wato bada haƙƙi na sakawa manzon Allah bisa wannan babban ni'ima da yazo musu da shi ta addinin musulunci, wato sai ya zama sun kankan da kai zuwa ga Allah mahalicci mai iko mai mulki, cewa Allah ya dauke musu wannan nauyin ya isar musu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gane ko? Shi yasa bayin, tunda su bayin ba za su iya sakawa manzon Allah da wani abu wanda yake cucin ni'imar da yazo musu da ita na musulunci ba, shi yasa sai suka fake zuwa ga Ubangiji, suka roki Allah shine mai cikakken iko, shine mamallakin komai, cewa ya sakawa manzon Allah bisa wannan ni'ima da manzon Allah yazo musu da shi a matsayin su na dan aike tsakanin su da Ubangiji. To shine malam yace wala shakka, lalle ba mamaki anna salatul wasilata lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqifu inda haddin, cewa salatin nan da yake tahuwa daga wajen Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati ne wanda yake wato ba shi da iyaka, wato duk sanda wato wani ya nemi Allah yayi wa salati wa manzon Allah bayan dama Allah yana masa, kaga wannan kenan wato ƙarin salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kenan salati da Ubangiji yake wa annabi sallam wato dawwamamman abu ne daga wajen Allah wanda ba zai yanke ba. Saboda haka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce. Waɗansu malaman suka ce wajibi ne mutum ya yi salati wa manzon Allah in dai musulmi ne, alal aqalla ya yi sau ɗaya. Wasu malaman suka ce alal aqalla ya yi sau biyar a kullum kenan a lokacin kowace sallah. Saboda haka gwargwadon yawan salatin kawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine gwargwadon yawan samun ladanka da yawan samun kuma kusacinka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce wato mutumin da yake jin tsoro a lahira akwai haƙoƙin mutane da yawa a kansa, za a biya bashi da yawa a cikin ayyukansa na alheri, wanda akwai tsoro kuma idan kyawawan aikin nasa suka ƙare za a ɗauko zunuban waɗancan mutanen da yake suke bin sa haƙƙi a jibga masa. suka ce to ya lazimci salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shi salatin manzon Allah aka ce kamar kudi ne a lahira, sai ka tara salatin jingim ai tabiya wa mutane bashi, a bar maka sallarka da azuminka da hajjinka da zakkarka da abubuwa da kai na ayyukanka na alkhairi a bar maka su, domin Allah ya ce in kai salati daya kai a matsayinka na bawa, in kai salati daya Allah zai maka goma, goman irin na Allah ne, kai kuma nakan da zaka yi fa ai maka wancan goman daya ne fa. To kaga kenan, ashe ko da dayanka ne da dayan Allah ai ba za su hadu ba, balle dayanka da goman Allah. To kaga kenan, ashe Ubangiji da yana son bayansa su tsire ne, shi yasa mai dabara ya yawaita salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisai da yawa da suka zo da falalan salati wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana so in zai yi mutum ya saka wato bayan ibadarsa na farilla ya zama ba shi da aiki sai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan zai ba shi matsayi, zai samu rayuwa mai sauki, zai samu mutuwa mai sauki, zai samu kwanciyar kabari mai sauki, zai samu tashi a filin alkiyama cikin sauki, hisabi cikin sauki, shiga aljanna cikin sauki. Wannan salatin annabi sallam yake kawo wannan. Malamai masu hikima suka ce in kana so kai salati da yawa ka fara gabatar da istighfari, wannan kankan da kai ne da roƙon Allah ya shimfida ne da roƙon Allah ya gafarta maka kurakuran ka, tunda zunubi yana hana a karbi addu'ar mutum. Shi yasa sau da yawa za a ga waɗansu malaman in za su yi addu'a sai an yi istighfari, sai a yi istighfari, sannan kuma sai a yi hayalala saboda girmama Ubangiji. Wannan duk shimfiɗa ne a kan salatin da mutum zai yi, in kai istighfari kai hayalala kuma sai kawo salati kuma mai yawa, sai kuma wato ka jibga, musamman a ranar juma'a an fi son yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a, daga ketuwar alfijir ɗinta har zuwa faɗuwar ranarta. Saboda ka salatin manzo Allah sallam ibada ce wanda mutum ya lazimce ta hakika wato zai rabauta, watsi da ita kuma yana sa mutum ya asara mai yawan gaske. Allah ya ce wato ya ayyuhal ladzina amanu, ya kuma su imani, sallu alaihi, ku yi masa salati, wannan umarni ne daga wajen Allah, wa sallimu taslima, ku miƙa wuya miƙawa. Malam ya ce fadin Ubangiji da ya ce wa sallimu taslima, ku miƙa wuya wato miƙawa, suka ce ma'ana wato kassas salamu bil mu'minina. Anan wajen salati Allah ya ce Allah yana yi, mala'iku ma suna yi, kuma mu'mine ku yi.
Ana ku dan shiga cikin hidiman nan yin gara
wajen salati Allah ya ce Ubangiji yana yi, mala'iku suna yi, amma wajen miƙa wuya kuma sai ake magana da mu'minai. Malam yake ce menene hikimar, ba ce da mala'iku ba, ba ce mala'iku ma su miƙa wuya ba, sai aka ce ku mu'minai wa sallimu taslima, wato ku miƙa masa wuya, wato miƙawa. Malam yace idan ka ce to me yasa Allah ya keɓe mu'minai kadai da cewa su su miƙa wuya banda mala'iku, yace wajiba sai ya amsa maka bi anna hadhihi al-aya, cewa wannan aya lama zikira aqiba zikir ma yu'udhu nabi, an kawo wannan ayan ne, an saukar da ita ko Allah ya ambace ta bayan ya ambace abin da yake cutar da manzon Allah ne a gidansa. An yi maganganu a ƙarshen maganganu da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an tu'zu rasulullahi bai kama haka ayan yake ko wa ma kana lahum an tu'zu rasulullahi, bai dace ga mu'minai su cutar da manzon Allah ba, kaga bayan an ambaci abin da manzon Allah bai yaso, amma yana jin kunyar mu'minai ba zai iya koran su a gidansa ba, yana jin kunya ba zai iya fidda su a gida ba, amma kuma za a je gida kafin a kara abinci, sannan a jira abincin ya nuna, sannan kuma wato bayan an ci abincin a zauna a yi hira. To Allah sai ya hana. To daga baya sai kuma ya lazimta ma wani mu'minai din wani aiki wanda wato zai kara nuna musu girman annabin a zuciyarsu. Allah ya ce musu tabbas Allah da manzo, Allah da mala'iku suna yi wa manzon Allah salati, kuma ku yi masa. wannan ya nuna musu girman annabin a cikin zuciyarsu. To bayan an yi wannan, Allah ya ce ku yi masa salati sannan kuma ku sallama masa. Shine mala yake cewa cewa wannan aziya din, cutar wannan da Allah ya ambata, inama hiya min albashar, ai ba mala'iku bane suke cutar da shi. Cewa na bangare cutar wannan take ta gurin mutane ne, shi yasa sai Allah ya ce wa mutanen to ku kuma ku sallama masa, wato gayan sallamawa. Yace fanasaba litaksisi bihim, wannan sai yayi munasaba da su ne suke cutarwan, sannan kuma su aka kebance da mika wuya, gayar mika wuya. Li'anna fi salami salamatun min al'afati, domin an ce ka sallama, ma'ana wato kamar kukuta ne daga gulin cutarwa, kayi biyayya kar ka aikata duk wani abu na laifi. Kaga wannan ya nuna maka kamar an ce to ka daure kuma ka riga kukuta daga abin da yake na cutarwa, tunda an yi maganar cutarwa, ku girmama manzon Allah kuma kar ku yi abin da wato zai cutar da shi. Wa kana salama duna salati, sai Ubangiji sai ya karfafa akan cewa wato sallama din nan, sai a karfafa akan sa, ba akan salati ba. Dan tunda an kullura da ayan, Allah cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi. Sannan sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi, kuma mu'minai ku yi masa salati. To amma wajen sallama kuma da sai ya ce sallu alaihi wa sallimu, ku yi masa salati kuma ku sallama masa. Amma wajen sallama sai ya ce tasaliman, sai ya ta'kidi. Mun gane ko? Sai malam yake ce mana Allah ta'ala ya karfafa sallamawa sama ma da salatin, li'annaha lamma asnada lillahi wa mala'ikatahu, yayin da wato Ubangiji ya jingina wa Allah da mala'iku yin salati, wato kan ganiyatu min ta'kidi, ai Allah da kansa aka ce maka yayi wa manzo Allah salati, ai ba ma maganan ta'kidi, ai ko ba kawo kalmar wani girmamawa ba, ai wannan kan ya ishe ka ka ce lalle yi wa manzo Allah salati abu ne wanda yake wato mai girma. Saboda haka, amma a wajen mu'minai, wajen mika wuyan su, shi yasa sai Allah ya ce to a wajen sallamawa, tunda mu'minai ake neman su sallama, sai Allah ya zo musu da jumlar ta'kidi tasliman, lalle ku sallama. Amma salati, duk da an ce su yi salati, ai ya isa su dauki salatin a matsayin abu wato mai girma, saboda Allah ma yana yi, mala'ikun Allah ma suna yi. Naga dai kamar mun dan gane abinda malaka yake so ya fitar mana, cewa Ubangiji ya karfafa wajen mika wuya akan lamarin manzon Allah, lalle mutane su dage su mika wuya akan lamarin manzon Allah. Shi yasa aka karfafa magana da cewa wasallimu taslima, ku mika wuya, mika wuya. Amma wajen salati, ba ce ku yi salati salati ba, domin cewa ku yi salatin kurin ya nuna muku tunda Allah ma ce da kansa yana yi, ai ko ba ce ku yi salati salati ba, a dole za ku girma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji yake cewa wato innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu, lalle masu cutar da Allah da manzo su ne kafirai, domin suna siffanta Allah da abin da ya cancanta a tsarkake shi, shine a jingina masa da wato shine abokin wato tarayya, ko kuma suna ƙaryata masa manzo, shine cutar da Allah da manzan, sun jingina wa Allah abokin shirka, sannan kuma sun ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce waɗannan mutanen la'anahumullahu, Allah ya tsine musu fi dunya wal akhirah, a gidan duniya da kuma wato a lahira, ma'ana Ubangiji ya nisantar da su gabarin rahamarsa. Wa addalahum azaban muhina, kuma Allah ya tanada musu azaba wato ta walakanci a cikin wato ta jahannama. Na'am. Allazina yuzuna, ka karanta, Allah ce wallazina yuzunal mu'minuna, mu'minina, lalle masu cutar da mu'mine kuma wal mu'minati, da masu cutar da mu'mine mata bi gairi maktasabu, ba tare da sun musu wani laifi ba, ba tare da sun musu wani laifi ba, wato yarmunahum bi gairi ma amilu, suna jifan su da maganganun da basu aikata ba. Cutar da mu'mine shi ma haramun ne. Allah ya yi magana akan cutar da Allah da cutar da manzon Allah. Cutar da Allah shine hada shi da abokin tarayya, cutar da manzon Allah shine ƙaryata shi akan sakon da yazo da shi. To cutar da mu'mine kuma jifan su da abin da basu aikata ba. Allah ya ce duk wanda ya haka faqadihi tamalu buhutanan, lalle ya dauki wato babban ƙarya, ya dauki babban zunubi, wa izman mubina, da zunubi wanda yake wato mabayyani. Na'am. Ya ayyuhan nabiy,
qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihim, dhalika adna an yu'rafna fala yuzayyin.
Ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyu, ya kai wannan annabi na, qul li azwajika, gaya wa matanka, wa banatika, da ƴaƴanka mata, wa nisa'il mu'minina, da matan mu'minai, yudinina alaihinna min jalabibihinna, su sake a kansu min jalabibin daga julbab ɗinsu, shine su saki hijabinsu ko su saki gyalansu, wato ya lullube su tun daga kai har dugadugi ya lullube. Su saki shine wato jam'u jilbabin ne, wahiyal wato mala'atu shine wato marfi, wato abin lullubuwa a littattace mulubi har mala'atu wanda mace ke lullubuwa da shi, shine yurkina ba'dhuha ala alwujuhi, a saki wani akan fuska wato ko iza ukurijina wato lihajati ne in za su fita zuwa ga wata biyan bukatar su, illa ainan wahidatan kan su bar komai a jikinsu sai kwari ido daya wanda za a gani, wanda za a ga hanya da shi, ma'ana su lullube jikinsu gaba daya. Allah ce yudunina alaihinna min jalabibin, su saki jilbabinsu wato a kansu, wato su saki abin da suke rufe jikinsu. Ita mace dukan jikinta al'aura ne idan ta fito, in ta fito a cikin gida, amma in a gida ne babu laifi za ta sauke hijabi, babu laifi za ta sauke gele. Amma a kwararo wadda aka yi mata rangwame sai yarinya karama wadda bata isa ya sha'awarta ba, da kuma tsohuwa wadda ta tsufa wadda ita ma dai ba za a sha'awarta ba, wadda ba za a sha'awarta da aure ba, to su wato idan ba su tafi da hijabi ba ma wannan babu laifi. Amma dukkan matan musulmi wato in dai yarinya ko da ba aurar da ita ba, in dai ta kai shekarun da a iya sha'awarta, to dole kuma wato ta lullube jikinta in dai za ta fito je, tun daga kanta wato har zuwa kafarta, ta ma saki wani abu daga cikin tufar wato tana jan kasa. Ubangiji yake cewa ka gaya musu lalle su saki wato mayafansu, zalika adina, wannan shi yafi kusa, Allah yu urafna, ba za a gane su ba wato a cutar da su ba, fala yu uzaina, ba za wato a cutar da su ba, shine a bigiro musu wato bikilafil ima'i, amma banda mata bayi, in bayi ne su kan wannan babu laifi, fala yu gattina wujuha hunna, su ba za su rufe fuskokinsu ba. Wato munafikai sun kasance dadin da bayin da ƴaƴayen in sun yi shiga su lulluɓe jikinsu, su kuma munafikai wato suna bibiyar su, masu neman mata a cikin gari a wajen wato bibiyar mace, sai su bi wato sai su bibiyi matar aure, ko kuma wato sai su bibiyi ƴaƴan suna neman wato bayi. Saboda haka Allah dai sai magana yace su banda bayi su an daga musu, saboda haka ita baiwa a yadda suke shigar dadin ma zaninta wato takan dan daga shi sama da idan kafa, sannan kuma wato za ta lullube kanta amma ba za ta rufe idanun ta fuskar ta gaba ɗaya, za ta bude, saboda da an ganta an ga wannan baiwa ne tunda kwabrinta a fili yake, to ana gane su sanan. Amma in ya ce ita kan dole za ta lullube wato jikinta har duga diginta za ta lullube. Allah ce wa kana lahu ghafuran, Allah ta bata mai gafara ne ga laifin da kuka yi ya wuce, wato wajen barin sutura rahima mai jin kai ne, wato iza sutura hunna in sutura hunna, shi yasa Allah malaukakin sarki sai ya kawo wato sutura, wato yace kuma wato matan mu'minai wato su rika sawa. Kuma saboda lokaci za mu tsaya nan, abinda muka karanta daidai, Allah ya karba mana ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Dan duba yan tambayoyi kaɗan don mu cikin ce lokacin namu. To wannan yace shin malam wai yin bacci bayan sallar asar haramun ne? To malamai dai suna kin bacci bayan sallar asar, akwai maganganu wallahu alam, ni ban san kai wani hadisi wanda yake nuna haramcin bacci bayan sallar asar ba, amma shi bacci alarura ne take sa a yi shi a wasu lokuta wanda ba a saba kasafi ake yi ba, idan da larura wannan babu laifi, babu laifi a mutum ya kwanta ya bacci, kamar ma mutum bashi lafiya ko kuma wato yayi aiki ya gaji wanda yake bukatar hutawa saboda ya samu karfin jiki wajen wato shiga
wasu hidimomin da zai musamman sallar magariba a sallar isha'i da gila wasu hidimomi da zai yi wato na ibada cikin dare, wannan babu laifi inda larura